rahotanni dai na cewa mayakan na Boko Haram sun ma kai hari ne a Mudu da kuma Ibango inda ko suka kone gidajen mutane da abinci wanda kawo yanzu ba da cikin alƙaluma waɗanda lamarin ya shafa wani da ya tsala kirija da baya yace sun shiga butune tamkar da ƴan manga cikin dare wanda kuma nan take sai mayakan na Boko Haram suka soma harbi ba gaggautawa da kuma kone-kone
a kusa da madagari Mudu yana wulawo da kuma wani kauye a Ibango kusa da madagari sun kone kone gaba daya sun kone gidajen mutane sun kwashe abinci da dare
suka shigo a wani irin kama suka shigo kuma ya suka same ku
a sun shiga irin kama yan banga haka sai suka ta dare haka suka yi kone kone sun kwashe abincin mutane
to babu jami'an tsaro ne
akwai jami'an tsaro amma haka san jami'an tsaro ba sa kauye ba
kamar yanzu ku da abin ya shafa wani hali kuke ciki
an gudu gaba daya haka kuma garin ba mutane ma yanzu haka
kawai yanzu dai hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su ce komai ba to sai dai kuma shugaban karamar hukumar Madagalin Yusuf Muhammad ya ko tabbatar da wannan sabon harin inda ko yace abin takeici ne ma abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan a yankin sa
an shiga garin Ibango an kone gidan wani honorable councilor wanda ke cewa John Hamilton an je kuma Mudugu shi ma the same thing within that area two different ward ne an kone garin gaba da shi ma kina ji gaba da yawanci an kone churches a wurin gaba da an kone makarantu a wurin gaba da bisa ga
kamar dai shugaban karamar hukumar shi ma dan majalisar wakilai da ke wakiltar yankin Michigan da Madagali Mr. Adamu Kamale ya ko tabbatar da kon wannan lamari inda mako ya musanta batun cewa babu sauran ƴan Boko Haram a waɗannan yankuna da aka kwato na Michigan da Madagali da ke kusa da dajin Sambisa
yanzu Aziz Murasa magana wani kalma zamu iya kwatanta halin da muke ciki mutane Madagali in ka lura 2014 wannan abu haka ya faru kamar wasa har azu a cikin Madagali a cikin Michigan a cikin Bihar har Gombe to yanzu a sati uku da suka shige kowane rana dai kowane kwana biyu ana kawo hari zuwa Madagali duk kawai kama Madagali yanzu kamar yan ta'adda suna cinyewa cap suna kolewa suna kone-kone so wannan abun mu a wakilin mutane a zama na wakilin mutanen Madagali ni gaskiya shi jagora sojojin Najeriya chief of army staff chief of air staff ni ina fara da babban murya suna yama Najeriya kariya suka ce ba inda Boko Haram ya rage suka ce su doko flag na Boko Haram da kasangisa kuma mu muna cewa kasan Madagali Boko Haram suna nan da jindinsu suna nan kashe mana mutane suna kai kuma mana gidaje ko su yi magana ba za su yi ba
to sai dai kuma wata matsala da ake fama da ita yanzu ita ce na yadda jami'an soji da ke aiki a wajen ba sa karkashin rundunar soji ta 23 da ke Yola ko Namobi wato suna karkashin na Chibok ne da ke jihar Borno da hakan kan zama kan da garki ga jami'an gwamnatin jihar kamar da shugaban karamar hukumar Madagalin ke cewa
sojoji na 28 brigade aka ce ba su karkashin gwamnatin Adamawa suna karkashin Chibok ne to direct from Chibok whatever shi gwamnati yake so ya kai magana sojoji ya kira burdu kamar ana set bayan da yake
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Amurka daga Yola, Nigeria.